Da sayin safiyar yau Litinin ne ɗaruruwan mutane maza da mata dauki da kwalaye da rubutu iri-iri sai zanga-zanga a Ibadan babban birnin jihar Oyo inda suke kokawa a game da tsadar rayuwa a ƙasar. Wata mata ɗaya daga cikin waɗanda na shirya zanga-zangar ta roƙi gwamnati da ta taimaka ma jama'a don ana wahala.
So peacefully protest to tell Nigeria men to please come to our aid. Nigerians are suffering. Food are expensive. No electricity, no water. Insecurity is high. Save Nigerians. Nigerians are hungry.
Tace suna zanga-zangar lumana ne domin su shaidawa gwamnati irin halin da suke ciki don a taimaka musu. Ta ƙara da cewa abinci ya yi tsada, babu wutar lantarki, babu ruwan famfo, rashin tsaro yayi yawa. Gwamnati ta ceci jama'a. Haka ma wani mai zanga-zangar ya faɗi dalilin sa na shiga zanga-zangar.
We are protesting today because of the bad governance we have been expressing as a citizen of Nigeria, and it's so unfortunately that we find ourselves in this kind of situation at this point in time. 50% of that we are youth, no job, unemployment, no food, inflation, cost of living is extremely high. So we are so disappointed in this governance.
Yace suna zanga-zanga ne saboda gwamnati ba ta da kyau, suna zanga-zanga ne a matsayin su na 'yan Najeriya. Yace abin takaici ne irin halin da sun ka samu kansu a ciki a halin yanzu. Yace kashi 80 daga cikin masu zanga-zangar matasa ne, kuma babu aikin yi, babu abinci, farashin kayayyaki ya tashi gurin zabi, yunwa ta yi yawa sosai, rayuwa ta yi wuya sosai. Wannan gwamnati ba ta kyauta musu ba. Wani mai zanga-zanga yace kwanon gari da aka sani da arha a can baya yanzu ana sayar da shi a kan naira 1,200.
They are selling one cup of garri, 120 naira, and the day before, the garri now has equally to normal food now.
Masu zanga-zangar da suke dauke da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka: ina jin yunwa, Tinubu yan Najeriya na wahala, babu tsaro, komi ya ɓaci, komi ya yi tsada da dai sauransu. Jami'an tsaron 'yan sanda, sojoji, civil defense a shatalentalen unguwar Makwalla a cikin birnin Ibadan suka kewaye masu zanga-zangar don hana yin wani tashin hankali. Ganin masu zanga-zangar sun yi tataki daga unguwar Makwalla Ibadan, sun kabi ta hanyar itinare zango Ibadan, suka je a gaban jami'ar Ibadan wato UIA sai Bodija har zuwa unguwar Gate, ita ma a cikin birnin na Ibadan, tare da rakiyar jami'an tsaro. Idan ba a manta ba, an taɓa yin irin makamaciyar wannan zanga-zanga a jihohin Niger, Kano da kuma Lagos. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.